الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 8 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na Sheikh al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Bahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am washin dabbar da aka tsaga kunnanta na halatta a yi daidai da ita ko baya dacewa tsaga kunni ga dabba ba illa bane kuma baya tasiri game da yin da yake da ko da kunnan gaba daya a yake don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita mana aibuka guda hudu wanda in aka samu dabba da ɗaya daga cikin su to baya halatta a yi layye da ita idan ku aka yi layye da ita to wannan layye ba ta karbuwa illa ta farko ko mu ce aibi na farko wato shine duk dabbar da ta gurgunce gurguncin ta ya bayyana gurguwar dabba wanda gurguncin ta ya bayyana to wannan ba a layye da ita yaya ake gane cewa gurguncinta ya bayyana duk dabbar da aka sake ta aka kura aka ga tana tsangalawa wannan kwata-kwata baya halatta a yi daidai da ita aibi na biyu wato ita ce dabba wadda take makauniya duk dabbar da an gane ko mai ido daya al'aura mai ido daya min babi aula makauniya wadda kwata-kwata ba ta gani an ce wadda take mai ido ɗaya ba ta layya to ina ga wadda take makauniya don haka duk dabbar da aka tabbatar da ganin idan ta ɗaya ya tafi to wannan kwata-kwata baya halatta a yi layya da ita balantana wadda ta makauce gaba ɗaya wato aibi na uku ita ce dabba wadda take marar lafiya wadda rashin lafiyar ta ta bayyana duk dabbar da aka gane ba ta da lafiya to kwata-kwata wannan baya halatta a yi da ita yana daga cikin hanyar da ake gane rashin lafiyar dabba in an maika mata abinci ko ruwa ba ta ci to duk dabbar da aka tabbatar da ba ta da lafiya ita ma baya halatta a yi da ita aibi na hudu ita ce al'ajifa ke kasasshiyar dabba wadda ba ta da mai wadda kwata-kwata ba ta da mai dabba wadda take kanjaman ma ita ma wannan ba a layya da ita ko an yi layya to ba layya ba ce waɗannan ayyuka guda hudu kamar yadda malamai suka tabbatar su ne iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk dabbar da aka same ta da ɗaya daga cikin su to baya halatta a idai da ita, amma dan karyewar kahu ko rashin haƙura na dabba ko yankewar wutsiya ko yankewar kunne da abin da yayi kama da haka wannan baya illa game da yin daya da ita. Na'am.
Malam mutum ya ce dabba ya tura iyalinsa yana da nufi ya ce ma iyaka uwayensa kuma bai samu halin da zai ce wa yana iya gama niyya tare da uwayensa ne.
Dabba ɗaya tana isar mutum ga iyalin shi gaba ɗaya. In aka ce iyali matarka da ƴaƴanka da mahaifanka duka suna shiga ƙarƙashin iyalin mutum. Wannan kudin matso gaba kenan ba su ne saboda. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato bayani ya gabata akan gabar da take bayani game da wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida, ita ce mas'alar wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, kuma musamman ga 'yan aljanna. Kamar yadda ya gabata malam na faɗa, war ru'yatu haqqun li ahli aljanna bi ghairi ihaqatin wala kayfiyya. Malam Allah ya ji kansa na faɗa cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ce kasantacciya ga 'yan aljanna, ma'ana gaskiya ce tabbas ne 'yan aljanna za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ghairi ihaqatin wala kayfiyya, ba tare da kewayewa wato da ganin zatinsa wala kayfiyya kuma ba tare da wata kayfiyya ba. An gane ko? Kenan muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama a aljanna, amma ba tare da kewayewa game da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ce sun gan shi kwata-kwata, kuma ba tare da nuna wata kaifiya. Sai ce kama na ƙaƙabihi kitabu rabbina, kamar yanda littafin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ya yi furci game da haka. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a yinin da alkiyama ke tabbata. Nadira, Ubangiji ta'ala ya ce kyawawa ne. Lafazin nadira an ciro shi ne daga annadira, idan aka ce annadira kyawun fuska kenan, kamar yadda ya ce wajazahum bima sabaru jannatan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ko kuma kadasa dai walaqahum nadratan wa surura, walaqahum nadratan wa surura, da fadarsa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Shi ne yace wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a yinin alkiyama Ubangiji ta'ala yace kyawawa ne. Ila rabbiha nadira, kuma masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu, ma'ana za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Duk a cikin ayoyi na Alkur'ani, ayoyin da suke bayani game da wannan mas'ala ta ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama, to babu aya wadda take mafi fitowa fili sama da wannan aya, tare da cewa ayoyin sun wuce a lissafa. Na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, lillazina ahsanul husna wa ziyada, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim ya fassara mana alhusna ita ce aljanna, ziyada wato ƙarin sai yace shine ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka faɗarsa dake cikin suratu Qaf lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha na ga ɗan aljanna duk abin da suke so suke da bukata a gidan aljanna za a zo musu da shi ubangiji ta'ala yace wa ladaina mazid kuma abun mu akwai wani kari na musamman da zamu musu menene karin shine ganin zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ubangiji ta'ala yace gaskiya ne yawma idhin innahum lalle wadanda suka kafirce ma ubangijin su yawma idhin a ranar kiyama lamahjubun ababan shamakancewa ne game ga ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan aya al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa kamar yanda bayani ya gabata ya kafa hujja akan cewa mu'minai a ranar kiyama a aljanna za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala domin ya sha makance kafirai game da ganinsa domin fushin da ya yi da su to mu'minai ko tunda ya yarda da su ya amince da su to wannan za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala shine anan malam ya zo mana da wato aya ɗaya daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani wanda ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijinsu shine sai ya ce wa tafsiruhu wato fassarar wannan aya alama arada Allah ta'ala wato tana kan abinda Allah yake nihi wa alimahu kuma ya sani ma'ana tafsirin wannan aya malam yace muna kan abinda Allah yake nihi da ita wa alimahu kuma abinda Allah ya sani ya sanar da bayinsa sai yace wa kullu ma sha'a fi zalika min alhadisi sahihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa kama qala wa ma'anahu ala ma arad yace dukkan abin da yazo fi zalika game da wannan mas'ala ta ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala min alhadisi sahihi na ingantaccen hadisi ani rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malai yace fa huwa kama qala yace wannan hadisi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka muke kai wa ma'anahu ala ma arada yace kuma ma'anarsa akan abinda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi malan yace la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina wato ba ma shiga fi zalika game da wannan al'amari muta'awwilina bi ara'ina muringa wani tawili da ra'ayin kamar yanda al-mutakallim suka ringa tawilin waɗannan nassuka wato da ra'ayin su malan yace mu ba za mu yi tawili da ra'ayin mu ba wala mutawahhimina bi ahwa'ina malan yace kuma ba za mu ringa wato zato da san zuciyarmu game da wannan nassi na Al-Qur'ani da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana iya abin da yake zahirin wannan aya da zahirin waɗannan hadisai akan abin da Allah yake nihi da abin da manzonci sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yake nihi malan yace mu ma akan haka muke babu wani tawili da zamu sai yace fa innahu ma salima fi dini illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam malan yace domin babu wanda zai kubuta game da addininsa wato sai wanda ya meka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya meka wuya ga manzansa gane ku babu wanda zai kubuta game da addininsa ya kwashe lafiya ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala yana mai tanada masa aljanna a gobe kiyama sai wanda ya meka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya meka wuya ga manzansa wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi ya maida sanin duk abin da ya rikita gare shi ya kasa ganewa ila alimihi zuwa ga masaninsa shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka meka wuya da ji da bi zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna wannan wajibi ne akan mu'mini in dai mu'mini ne na gaskiya to zai zama ragumi da akala ga duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa sawa'an ya fahimci hikima ko bai fahimci hikima ba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa kadai wato fadar najinabi ita ce fadar mu'minai, an gane ku, a duk lokacin da aka kira Yesu zuwa ga Allah ko zuwa ga manzansa, ma'ana duk lokacin da aka ce musu Allah ya ce ko manzanshi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fada, to mu'minai iya fadar su shine mujrimi. Ubangiji ta'ala yace wa ulaika humul mufliqun, waɗannan su ne masu rabo da gidan aljanna a gobe kiyama, Allah ya sanya mu a cikinsu. Kuma haka can ya faɗa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, wato bai dace ba ga mu'mini namiji da mu'mina mace idan Allah da manzansa sun hukunta wani hukunci, an gane ko, wato an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, a ce suna da wani zabi game da lamarinsu. In dai mu'mini ne na gaskiya ko mu'mina ce ta gaskiya, in dai Allah ya hukunta hukunci ko manzanshi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya hukunta hukunci, to ba maganar wani zabi, dole zaka aji ra'ayinka da san zuciyarka ka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta da abinda manzanshi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya hukunta. Shine anan mallan yace wato fa innahu ma salima fi dinihi, domin lamarin babu wanda ke kubuta game da addininsa illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, sai wanda ya mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya mika wuya ga manzansa, sannan waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimi, ya mayar da sanin duk abin da ya rikita gare shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ne masanin kowa da komai. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإكرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائقا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منقوط بنقوط الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما لم الله يجيك أنسى نفتاه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستلام. مالن كي تشيوا الله يجيكنسا تبتغي نمسلنج وتبايا تبتا إلا على ظهر التسليم والاستلام وتسيء أكم التسليم وتشيني ميكويا والاستلام wato shine da jayuwa, ma'ana mutum ya meka wuya ya jayu ya bi duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzonshi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa. Wannan kaman ƙarin bayani ne akan abinda ya gabata, shine anan malam wato yayi wannan kalima yace wala tasbutu qadamu lislami, duddige na musulunci. An gane ku, wannan isti'ara ce, malam ya abu wanda yake hissi domin fito da abu wanda yake a ma'ananci. Idan aka ce duddige shine karshen kafa kuma shine yake tabbata akan ƙasa, to anan shine malam ya aru wannan wato kalima ta duddige kenan, ya bada ya dora ta akan abu wanda yake a ma'ananci domin a gane inda aka sa gaba. Shine yace wala tasbutu qadamu lislami, wato duddige na musulunci baya tabbata illa ala zahiri taslimi, wato sai akan bayan miƙa wuya wa istilam, wato da jayuwa. Lafazin at-taslim da istilam wato kusan ma'ana ɗaya ne, ma'ana shine mutum ya miƙa wuya ka cokan ya bi duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A taƙaice kenan anan abinda zamu gane, wato musulunci na musulmi baya tabbata sai ya miƙa wuya ga waɗannan wahayin guda biyu, Al-Qur'ani da Sunna. Kada yayi fito na fito ya bujuro ma Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ayinsa da son zuciyarsa. An gane ku? In dai aka ce abu ne Allah ya faɗa, ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to ma ba maganar ka yi amfani da ra'ayinka ko son zuciyarka. Iya abin da ake bukata da kai ka zama raƙumi da akala, ka yadda ka amince ɗari saman ɗari akan duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, ka ajiye duk wani ra'ayinka da son zuciyarka. To idan ka yi haka shine zaka tabbata wato musulmi wanda yake cikakke. An gane, kuma duddigen ka kenan zai tabbata akan musulunci duk wanda ya yi haka. Kamar yanda wato al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya rawaito daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, Allah ya ji kansa yana faɗa yana cewa minallahi ar-risala wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim, yace shi wannan sako na musulunci wato daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake. An gane ko? Wannan saƙo wanda muke kai, ma'ana wannan musulunci saƙo ne na musamman daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa 'ala rasulil bala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi ne Allah ya dora ma nauyin isar da wannan saƙo ga bayinsa. Sai ya ce wa 'alaina taslim, mu ko bayin Allah subhanahu wa ta'ala iya abinda yake kanmu shine me ka wuya da ji da bi, saboda shi wannan sako ne na musamman. Waye turo mana wannan sako? Daga ina aka turo shi? Daga wajen mahaliccinmu. Wane ne ya isar mana da wannan sako? Shine zababban Allah subhanahu wa ta'ala, amintaccen shi, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka mu ko menene yake kanmu? Shine me ka wuya da ji da bi, duk wani ra'ayinmu da duk wani son zuciyarmu, in dai Allah ya faɗa ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa, to dole mu ajiye ra'ayinmu, mu ajiye son zuciyarmu, mu bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. Ta wannan hanya ɗaya-ɗaya za mu zamanto muminai masu cikakken imani. Kuma ta wannan hanya ita ce hanya ɗaya-ɗaya wanda kan al'umma yake haɗuwa, saboda babu abin da zai hada kan al'umma face Al-Qur'ani da Sunna. An gane ku? Ra'ayi da son zuciya ba abin da yake haifarwa illa rabuwar kai ta al'umma, saboda Allah ya halicce mu ya bambanta mu, ya bambanta mu wajen ra'ayi, ya bambanta mu wajen son zuciya, kamar yadda ya bambanta mu wajen halitta. Wani Allah ya yi shi mai kiba, wani ramamme, wani dogo, wani gajere, wani fari, wani baki, wani mawadaci, wani talakka, wani mai ilimi, wani jahili. To don haka ra'ayinmu ba ɗaya ba ne, matukar jama'a za su tukufa a kan ra'ayinsu, to bayan da za a yi su samu haɗin kai. Domin ra'ayina ba zai yi daidai da naka ba, naka ba zai yi daidai da nashi. To ra'ayina za a ɗauka ko naka za a ɗauka ko nashi za a ɗauka. amma idan ka ajiye ra'ayinka na ajinawa shi ma ya ajiye ra'ayin shi muka dawo abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ta hanyar nan zamu samu haɗin kai zamu zama ƴan uwan juna masu ƙaunar juna to dan haka shine ubangiji ta'ala ya mana umarni yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah menene igiyar Allah shine alqur'ani na daga cikin riko da alqur'ani riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ke bayyanar da ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa ubangiji ta'ala yace wala tafarraqu kada ku rarrabu kina rabuwa ku sababinta shine san bin san zuciya da ra'ayi dan haka shine al-Imam Zuhri yake cewa minallahi ar-risala yace sabon daga Allah yake wa alar rasulil bala isar da wannan sako na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaina taslim mu ko mu'minai iya abin da yake kan mu wato shine me kauya in mun me kauya to shine zamu zaman to mu'minai waɗanda suke na hakika kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa bala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala ke cewa bala wa rabbika rantsuwa nake da ubangijinka ni la yu'minuna ubangiji ta'ala yace mu'minai ba za su yi imani na hakika an gane ko ubangiji ta'ala ne yake rantsuwa da kansa yace fala wa rabbika rantsuwa nake da ubangijinka wa ake ma magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace la yu'minuna mu'minai ba za su yi imani na hakika hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da ya gudana tsakankanin su an gane ku sai mun alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku shine bin alqur'ani da sunna shine yace fi ma shajara bainahum game da duk abin da ya gudana tsakankanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su meka wuya dari saman dari akan duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi ya faɗa ta hanyar nan mumini yake zama mumini mai cikakken imani shine anan ma da yake ce mana kenan wala tasbutu qadamul islami wato diddige na musulunci baya tabbata illa ala zahari taslimi sai akan bayan wato meka wuya wal istilam da shayuwa kenan sai mutun ya meka wuya dari saman dari ga duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon sa ya faɗa sawa an ka fahimci hikimar da ta sa aka ce kai kaza ko ka bar kaza ko baka fahimta ba to a matsayin ka na mumini so ake ka zama raƙumi da akala kaga kenan anan nassi ne ya gabata nassi na alqur'ani wanda yake tabbatar mana mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama a aljanna kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa kamar yadda bayani ya gabata shine malam sai yace famar rama ilma ma hudira anhu ilmuhu duk mutumin da ya saki ya nemi sanin abinda aka hana masa sanin sa duk abinda Allah ya sha makance bayin shi game da sanin shi ka ringa famar cewa sai ka san wannan abu malam yace walam yaqna abi taslimi fahamuhu fahimtar sa bata gamsu ba game da me kauya kana gana a kai ma da fahimtar ka tunanin ka zaka iya sha ka gano wani abu wanda yake na daba malam yace hajabahu maramu wannan abu da yake nema to zai sha makance shi an khalisit tauhidi wato game da tsarkakekken tauhidi wasafil ma'rifa da taciccen sanin Allah wa sahihil imani da ingantaccen imani mu fahimci wannan kalima abinda malam yake nihi cewa duk mutumin da ya ringa famar sai ya san abinda ba a so ba ya sani abinda Allah bai nufa ba ka sani ka ringa famar sai ka sani kuma fahimtar ka bata gamsu ba game da me ka wuya cewa ka meka wuya ka bi ko da ka fahimci hikima ko baka fahimta ba to baka gamsu da haka sai ka ringa amfani da ra'ayinka da wata fahimtar ka cewa sai ka gane mallan yace to hajaba hu maram wannan abin da mutun ya nema na sanin abin da ba a so ya sani ba to zai sha makance shi ya kange shi ana khalisut tauhidi game da tsarkakeccen tauhidi an gane ko ba za ka samu tacicin tauhidi wasafil ma'rifa da tacicin sanin Allah wa sahihil imani da ingantaccen imani don haka a takaice abinda muke so mu gane a baya bayani ya gabata game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangiji ta'ala ya bayyana mana wato sifofinsa a cikin Al-Qur'ani haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana mana a cikin hadisai ingantattu na daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai sifatuz zatiyya as-sifatuz zatiyya sifofi wadanda suke na zati na daga cikin sifofi na zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hannu ya tabbatar mana cewa yana da hannaye guda biyu kamar yanda yace bali ya dagu mabasubatan yunfiqu kayfa yasha kamar yanda ya faɗa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihi haka ya faɗa awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama fahulaha malikun haka ya faɗa hala ya iblis ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya haka kuma ya faɗa was-samawati mutwiyatun bi yamini waɗannan duka ayoyi ne waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta hannu to anan Allah ya ba mu labarin cewa yana da hannaye to anan in ka ringa famar cewa sai ka san yanda hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake to wannan neman sanin abinda ba a so ka sani ba to zai kare ka game da tacicin tauhidi kenan me yake kanka a matsayin mumini Allah ya bada labarin cewa yana da hannaye manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to iya abinda zaka yi sai ka yi imani Allah yana da hannu sanin hakikanin yanda hannun Allah yake da yanda kaifiyar yanda hannayensa take sai ka maida masa domin bai faɗa ba bai ce ba ga yanda hannun shi yake kuma duk wani abu da zai zo a cikin tunaninka to Ubangiji subhanahu wataala sabanin haka ne domin ya faɗa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka ya faɗa cewa yana da fuska sai mu tabbatar da cewa yana da fuska amma sanin yanda fuskar shi take sai mu maida zuwa gare shi domin bai sanar da mu ba kamar yanda yace kullu shay'in halikun illa wajha kamar yanda ya faɗa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram to haka ya faɗa cewa ya daukaka akan al-arshinsa ar-rahmanu ala al-arshistawa Ubangiji mai gamammiyar rahama ya tabbata akan al'arshinsa to anan sai mu yi imani cewa Ubangiji ta'ala ya tabbata akan al'arshinsa kamar yanda ya faɗa mana amma sanin yanda ya daukaka akan al'arshi sai mu maida zuwa gare shi to shine anan mallan yace faman rama duk wanda ya nemi ilma sanin ma huzira anhu ilmuhu abinda aka hana masa sanin shi kaga sanin kaifiyar sifofi na Ubangiji subhanahu wata'ala da hakikaninsu to wannan Allah bai sanar da mu ba kawai iya labari ya bamu cewa yana da sifa kaza yana da kaza kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam iya labari ya bamu game da sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala amma bai nuna mana cewa ga yanda sifofin suke haka kuma manzon shi sahabbai basu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa yaya waɗannan sifofi suke kuma ba su yi amfani da hankalinsu da tunaninsu akan gano waɗannan sifofi hakikanin waɗannan sifofi kenan wannan sani ne ilimi ne na musamman wanda Allah bai nufa ba musali an gane ko kenan me yake kanmu kawai shine mai kauya kamar yanda ya faɗa yana da hannaye sai mu yi imani yana da hannaye waɗanda suka dace da girmansa yana da fuska kamar yanda ya faɗa mana mun yi imani yana da fuska shi kadai ya san yanda fuskar sa take ya faɗa mana yana ji yana gani sai mu yi imani yana ji yana gani ba mu san ba hakikanin yanda jin sa da ganin shi yake sai mu maida zuwa gare shi kamar yanda yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yanda ya faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad kamar yanda ya faɗa hal ta'lamu lahu samia shine nan malamin yace fa marrama ilma ma huzira anhu ilmu, duk wanda ya nemi sanin abinda aka hana masa sanin sa, walam yakna bi taslimi fahamuhu, fahimtar sa bata gamsu ba game da me kauya. Kai kana ganin cewa ai kai kana da tunani, kana da ra'ayi, kana da fahimta, sai kai kokarin ganowa. Malamin yace to hajaba ku maramuhu an khalis at-tauhid, wannan abin da ya nema na sanin abin da ba a so ya sani ba, to zai kange shi game da tsarkakakken tauhidi. Ma'ana in ma yana da tauhidi, to tauhidin shi gurbatacce ne. Wasafil ma'rifa, wato da tacaccen sanin Allah. Wasahihil iman, da ingantaccen imani. Duk wanda ya nemi sanin abin da ba a so ya sani ba, to imanin shi bai inganta ba. Don haka wato Ubangiji Ta'ala ya ja kunnenmu a cikin Alkur'ani, duk abin da ba mu da sani game da shi, to kar mu bujuddigin mu ce sai mun sani. Kamar yadda ya ce, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kar ka sake ka bibiye abin da baka da sani game da shi. Ubangiji Ta'ala shi kadai ya san yanda za ta yi shi yake. To kar ka sake ka bibiye sanin abin da baka da sani, ka bibiye abin da baka da sani game da shi, ka ce sai ka sani. Ubangiji Ta'ala ya ce, lalle shi da gani da zuciya gaba ɗayan su abin tambaya ne ga ma'abucinsu a ranar kiyama. Don haka yin bin irin wannan hanya na kokarin gano abin da ba a so ba mutum ya sani, to iya abin da ke biyo baya shine kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. Mutum zai kauce ma tafarki madaidaici ya bi hanyar shaidani. Kamar yanda Abu Umama Al-Bahili, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa, ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala, yace wasu jama'a basu taba bacewa ba, wato bayan shiriya da Allah ya ba su, bayan shiriya da suke kan ta face, sai an gada musu gardama. Duk mutumin da yake kan shiriya, to bai taba bacewa ba, ya bar hanya ta shiriya, sai ai wannan bacewa da sai ta gada masa gardama da jayayya. Shine yace ma balla qaul, yace wasu jama'a basu taba bacewa ba da hudan kanu alaihi, bayan shiriya da suke kai, illa utul jadala, face sai an ba su jidali, shine jayayya da gardama. Duk mutumin da ya saki layin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ya karkace ma wannan layi, to zaka ga iya abinda zai mai masa gurbi shine gardama da jayayya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, manzon Allah ya karanta wannan aya, ma barbuhu laka illa jadala, ma barbuhu laka illa jadala, basu sanya maka wannan misali illa jadala, sai dan gardama kawai game da Annabi Isa alaihi salam. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa, walam ma duri babnu maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddu wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darbuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dan haka kuma duk wanda ya kasance dabi'ar shi gardama da jayayya, to wannan Allah ya fi kyamarsa, musamman mutumin da zai ringa jayayya da gardama akan gaskiya. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna abghabar rijali ila Allahil aladul khasim, wato mafi kyamar mutane a gun Allah subhanahu wa ta'ala, mutum wanda yake mai tsananin gardama, mai tsananin jayayya, shi Allah ya fi kyama. Mutumin da in an faɗa masa gaskiya ba zai gamsu ba, sai ya yi ta gardama, yana ta ja, yana ta ja, to wannan shi ne Allah ya fi kyama. To don haka kuma duk mutumin da ya zamanto bai mai kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, to za ka gagga ɗabi'un shi da al'adar shi ta zamanto duk abin da zai faɗa, to zai zamanto kawai ra'ayin shi ne da son zuciyarsa. An gane ku, duk mutumin da bai mai kauya ga Alkur'ani da Sunna, to duk abin da zai faɗa, to ra'ayin shi ne da son zuciyarsa. In kuma ba mai ilimi bane ba, to zaka ga yara ta yi da wanda yake ma'abucin ra'ayi da son zuciya, wanda baya bin Alkur'ani da Sunna. Kenan ta wannan hanya tauhidinsa da imaninsa zai ragu gwalgwadon iya yanda ya bishirima Alkur'ani da Sunna. naka ubangiji ta'ala yake cewa afara aita man ittakhadha ilahahu hawa, ba ni labarin mutumin da ya mai da son zuciyarsa cewa shine Allahnsa. Saboda duk wanda bai ruba alqur'ani da sunna to zai bi ra'ayin shi da son zuciyarsa, zai zamanto bayyana wani abun bauta face ra'ayinsa da son zuciyarsa, me yasa? Saboda su suke nuna masa hanya. To dan haka ta wannan hanya fa wato dukkan wasu al'amura suka dadace suka zaizaye, kamar yanda Ibnul Mubarak Al-Marwazi Allah ya ji kansa yake fada cewa abubuwa uku ko kuma jama'u uku wato sune suka bata duniya suka bata al'umma. Dangi uku daga cikin mutane sune suka lalata duniya. Farkon su wato sarakuna waɗanda suke azzalamai, na biyun su miyagun malamai masu bin ra'ayi da son zuciya, masu ajiye nassi na alqur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bin ra'ayi, na ukun su wato sune masu ibada waɗanda suke jahilai almutasawwifa kenan, sune ake kiransu ar-ruhban, wanda a cikin musulunci aka same su sune almutasawwifa, wanda suna bauta ma Allah akan jahilci, wanda suna gabatar da wasu abubuwa akan nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan uku ya Abdullahi ibn al-Mubarak yace su suka lalata duniya, kamar yanda yake rera wasu ƴan baitittuka guda uku yake cewa ra'aitu dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatu al-qulubi wa khairu li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Yace ra'aitu dhunuba, yace naga cewa su zunubai, ayyuka na zunubai, tumitul quluba, sune suke kashe zukata, ba abin da ke kashe zuciyar bawa face ayyuka na zunubi yau da gobe. Idan mutun ya zamanto yau yayi, gobe yayi, jibi yayi, to wannan yakan kai zuciyarsa ta mace. Kamar yana Ubangiji ta'ala ke faɗa kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksibu, zunubai su suke kashe zuciya su makautar da ita. Sai yace wa qad yurisu dhulla idmanuha, dawama akan ayyuka na zunubai yau da gobe, wato yakan gadar ma da mutum kaskanci da wulakanci. Duk wanda ya mai da ayyuka na zunubi shine sana'ar shi yau da gobe, to wannan zai gada masa kaskanci da wulakanci, zai zamanto baya da kima a gun Allah subhanahu wa ta'ala, baya da kima a gun bayinsa. Sai yace wa tarku dhunubi hayatul qulub, rayuwar zukata na gabarin ayyuka na zunubai, duk wanda ya kaurace ma ayyuka na zunubai to zuciyar shi za ta rayu. Sai yace wa khairu li nafsika isyanuha, abin da yafi maka alkhairi shine ka saba ma zuciya, duk wani abu da take so to ka saba mata inda ya saba ma gaskiya. Sai yace wa hal afsada ad-dina illa al-muluku, yace ai ba wanda ya lalata addini, yace illa al-muluku face sarakuna, sarakuna waɗanda suke azzalamai. Sarakuna azzalamai sune waɗanda suke gabatar da siyasa wadda take azzalima akan shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala da ya shirya ma bayinsa, to sukan gabatar da wasu dokoki akan dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su gabatar da wasu hukunce-hukunce akan hukuncin Allah da na manzansa. To irin waɗannan sarakuna su ne suka lalata addini na farko kenan. Na biyu sai ya ce wa ahbaru su'in, ya ce da miyagun malamai, miyagun malamai waɗanda suka fita daga cikin shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke kiyasta wato nassi na alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ayinsu da son zuciyarsu, ta hanyar nan suke halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta, ko su halitta ma jama'a, su haramta ma jama'a abinda Allah ya halitta, ko su halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta. Sannan na uku sai ya ce wa ruhbanuha, wato da su ne jahilai waɗanda suke masu ibada almutasawwifa, wanda su suna gabatar da wani abu da suke kiran shi adh-dhawq, wato da al-kashif, ma'ana wani abu mutum da ya ce wai an yayi masa, an nuna masa hakika ya ga wani abu, ko kuma ai ya dandana abun hakika ne, to sukan gabatar da wannan akan shari'a ta su shar'anta ma jama'a abinda Allah bai shar'anta ba, ta hanyar nan su ma suka lalata addini. kaga su na farkon menene illar su azzaluman sarakuna gabatar da wasu hukunce-hukunce na daban akan hukuncin Allah da na manzon shi. Su na biyun malamai waɗanda suke miyagun malamai su ne gabatar da hankali akan nassi. Idan hankali ya ci karo da nassi to sai su ajiye nassi sai su gabatar da hankali. In Allah ya faɗa abu ko manzon shi ya faɗa in suka ga ya ci karo da hankalinsu sai su ajiye wannan nassi su gabatar da hankalinsu. Sannan su kuma na ukun sai suke gabatar da al-zawq da al-kashf akan zahirin shari'a. In Allah ya ce kaza ko manzon shi ya ce kaza to sai su gabatar da wani abu wanda shaitani ya yaye musu na abubuwa waɗanda suke khayalat sai su gabatar da shi akan nassi na al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka shine anan kenan. Wato malam yake nuna mana kenan duk wanda ya kasance a irin wannan yanayi to wannan zai kange shi game da tacaccen tauhidi da tacaccen sanin Allah. Sai shi ne malam sai ya ce fa yatazabzabu sai ya zamanto yana kai kawo bainal kufri wal iman wato tsakanin kafirci da imani. Zai yi ta kai kawo bainal kufri wal iman tsakankanin kafirci da imani. Shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. Wata sidiki wata kazi kuma sai ya zamanto tsakankanin gasgatawa da karyatarwa. Shi bai gasgata ba kuma shi bai karyata ba. Wal ikrari wal inkar sai ya zamanto tsakanin tabbatarwa da musu. Muwaswasan ko kuma muwaswisan sai ya zamanto mai cike da wasiwasi a kowane lokaci kawai cikin wasiwasi yake. Ta'ihan yana dimautacce, shakan yana mai kokonto, za'igan yana mai karkace ma gaskiya. La mu'minan musaddiqan malan yace shi ba mumini ba mai gasgata Allah mai gasgata manzansa. Wala jahidan mukaddiba shi kuma ba mai musu ba mai karyatarwa. Kaga kenan bin san zuciya da bin ra'ayi abinda yake haifar mata wannan wato bawa. Duk wanda yake da bin ra'ayi da son zuciya to zaka same shi iya rayuwarsa kawai yana kai kawo ya kasa tabbata a godiya. Shine malam yace fa yatazabzabu sai ya ringa kai kawo bainal kufri wal imani tsakankanin kafirci da imani. Wata sidiki wata kadi ya ringa kai kawo tsakankanin gasgatawa da karyatarwa. Wal ikrari wal inkar ya ringa kai kawo tsakankanin tabbatarwa da musu shi bai tabbatar ba kuma shi bai yi musu ba. Muwaswisan malam yace sai ya zamanto mai cike da wasiwasi. Ta'ihan yana dimautacce ya rasa inda aka dosa. Shakan yana mai kokonto duk wani nassi in yazo sai ya ringa kokonto a cikin shi. Za'igan yana mai karkace ma gaskiya. La mu'minan musaddiqan malan yace shi ba mumini ba mai gasgatawa. Wala shahidan mukaddiba malan yace kuma shi ba mai muso ba wanda yake mai karyatarwa. Wannan abin da ya kai kenan dukkan waɗanda suka yi amfani da hankalinsu da tunaninsu suke gabatar da hankali akan nassi na Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-mutakallimun. Wanda shi kuma wannan shine asalin lalata addini saboda a bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gabata sun muci to aka samu wasu lokacin da an yaɗa musulunci an faɗaɗa shi a cikin sasannin duniya sai aka samu wasu suka ringa yayi mu kutubul yunaniya littattafai waɗanda suke na falsafa na filozofi kenan. Wanda daman falsafa ita kawai ra'ayi ne da san zuciya. Sai a cika littafi tun daga farkon shi har ƙarshen shi kawai zance ne jayayya ce. Nassi ɗaya babu na Al-Qur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan littattafai da suka yayi mu sai aka zo sai aka kimsa su a cikin musulunci kuma aka ɗauko abin da ya shafi ilimi na tauhidi sai aka dora shi akan wannan littattafai ake fassarawa. Duk abin da aka samu na nassi na Al-Qur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci karo da hankali to sai a ajiye wannan nassi a gabatar da hankali a kai shi. To ta hanyar nan aka same su sune ake kiransu al-mutakallimun wanda sun shahara akan wannan suka gama rayuwarsu ba su fa'idanci komai a cikin wannan ilimi ba banda wahala da tabewa kamar yanda daga cikin waɗanda suka yi fice akan wannan fanni akwai Abu Muhammad Abu Abdullahi shine Muhammad ibn Umar Ar-Razi wanda ake kiran shi Fakhruddin Ar-Razi wanda a ƙarshen rayuwarsa ya ringa bara'a game da wannan ilimi na falsafa da ya ringa Allah wadai ya ringa nuna cewa ya bata rayuwarsa a banza kamar yanda yake rera wasu baitutuka yana cewa nihayatu ikidamil uquli iqalu wa aktharu sa'il alamina dalalu wa arwahuna fi wahashatin min jusumina wa gayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu fa kam qad ra'ayna min rijalin wa dawlati fa badu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad 'alat shurufatiha rijalun fa zalu wal jibalu jibalu yace nihayatu ikidamil uquli iqalu yace karshen ci gaban hankali shine tunkewa duk lokacin da mutum zai ringa amfani da hankalin shi in aka yi kaza ayi kaza ayi kaza to zai kai inda zai tunke ya kasa gaba ya kasa baya shine yace nihayatu ikidamil uquli iqalu yace karshen ci gaban hankali yace shine tunkewa sai yace wa aktharu sa'il alamina dalal mafi yawan kaikawan bayi yace bata ne duk wani kaikawo da bayi suke galibi bata ne sai yace wa arwahuna fi wahashatin min jusumina yace rayukan mu suna cikin kewa game da gangan jikin mu kana ma mutum magana shi ko hankalin shi a cikin kawai cikin wani tunani a kullum rayukan su kawai yana cikin kewa game da gangan jikin hankalin ya tafi ana ta tunani su ake a gano wani abu abinda kuma ba ainihin a gano ba kaga kenan gangan jiki yayi kewa game da rai shine yace wa arwahuna rayukan mu fi wahashati yace suna cikin kewa min jisumina game da gangan jikin sai yace wa gayatu dunyana adan wa bal yace karshen duniyar mu dai yace kawai bala'i ne da musiba ita duniya iya abinda take kunshe da shi sai yace wa lam nastafid min bahthina dula umrina yace tsawon rayuwar mu yace wallahi ba mu fa'idanci komai game da binciken da muke duk binciken da muke da hankalin mu yace iya rayuwar da muka yace wallahi ba mu fa'idanci komai ba yace siwa an jama'a na kila wa qalu kawai iya abinda muka tattara wane ya ce kawai wane ya fada shine iya abinda muka tara sai yace fa kam qadra aina min rijalin wa dawlatin yace da yawa mun ga mazaje wa dawlatin da daula wadda take mai zaman kanta yace fa badu jami'an musri'ina wa zalu kai tsaye yace da gaggawa gaba ɗaya suka hallaka suka gushe daula nawa aka yi ta zo ta gushe tankar ba a yi ta ba mazaje nawa aka yi sun zama labari sai yace wa kam min jibali yace duwatsu nawa kada alat shurufatiha rijalu wato mazaje suka hau kololuwar duwatsu fazalu suka gushe suka fado suka hallaka wal jibalu dutse yana nan dutsen sa ma'ana mutun nawa suka zo suka kara da alqur'ani da sunna sun gushe sun zama tarihi kuma alqur'ani da sunna har yau suna nan shine sai yace laqad ta'ammaltu turqal kalamiyya yace wallahi waɗannan hanyoyi na ilimin zance ilimi na falsafa na filosofi yace wal manahij al falsafiyya yace fa ma ra'aituha tashfi qalilan yace wallahi ban gaba wannan hanya tana warkar da marar lafiya wala tarwi qalilan yace kuma ba ta kosar da mai kishirwa yace wa ra'aitu aqraba turqi tariqatal qur'an yace mafi kusacin hanya wanda mutum zai gama lafiya a nan duniya sanan ya dace da aljanna a gobe kiyama yace ita ce hanya ta alqur'ani da sunna sai yace aka rahu fil isbati ar-rahmanu ala al-arshi stawa yace ina karantawa ina fada ina tabbatarwa ar-rahmanu ala al-arshi stawa abinda da yake inkari na daukakar Allah akan al-arshi yace yanzu na tabbatar yace ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib kuma duk wasu kalimomi waɗanda suke na kurai zuwa ga ubangiji suke daukaka yace shi ma na tabbatar anan yana tabbatar da daukakar Allah akan al-arshi sa sai yace wa aqra'u fi an-nafi, kuma ina karantawa game da kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya kore ma kansa, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya karanta wannan aya da fadarsa, wala yuhiquna bihi ilma. Thumma qala, sannan sai yace wa man jarraba mithla tajri tajribati, yace duk wanda ya jarraba wannan hanya kwatancin yanda na jarraba, yace arafa mithla ma'rifati, yace zai sanin kwatancin abin da sai ya gama rayuwar shi wa a ilimin wannan nazance ba abin da ya fa'idanta. A ƙarshe kuma dole Allah ya masa dace ya dawo kan tafarki wanda yake madaidaici Al-Qur'ani da Sunna. To haka wato Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, wanda ya wallafa littafi mai suna Ihya'u Ulumuddin, shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi fice akan wannan ilimi na falsafa, ilimi na zance. Shi ma sai gashi a ƙarshen al'amarin shi ya ɗimauce, ya kasa gaba ya kasa baya, ya rasa inda aka dosa. Sannan sai ya bar wannan hanya ya gabato akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karbi rayuwarsa, Sahihul Bukhari yana kan kirjin shi a rungume. Ilimin da ya yi wannan nazance a bai fa'idanci komai ba, a ƙarshe sai gashi Allah ya masa dace ya dawo kan hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Imamul Haramain, wanda ake kiran shi Abul Ma'ali wato Al-Juwayni, shine yake faɗa yana cewa ya ashabana, yake cewa ya ku almajiraina, yace la tashtagilu bil kalam, yace kar ku shagala da wannan ilimi na zance, ilimi na falsafa. Yace falau araftu anna al-kalama yablugu bi ila ma balaga, yace mastagaltu bi, yace wallahi inda na san irin wannan ilimi na zance zai kai ni zuwa wannan matsayi da na kai, yace wallahi bazan kula da shi ba. Sai yake fada a lokacin da mutuwa ta zo masa, yana cikin yanayi na fitar rai, sai yake cewa laqad qutul bahra makhifa, a ƙarshen al'amarinsa yace wallahi na keta, na kutsa wani kogi wanda yake mai zurfin gaske. Wa khallaitu ahlal islam wa ulumuhum, yace na bar musulmi da ilimin su, menene ilimin su? Alqur'ani da sunna. Yace wa dakhaltu fil ladhi nahawni an, na shiga cikin abin da malamai suka hane ni. Yace wal ana, yace gani a yanzu, fa illam yatadarakni rabbi bi rahmatihi, in har ubangiji na bai riske ni ba da jin kanshi. Yace falwaynu libni juwayd, yace kai cau da hallaka, yace sun tabbata da ni, wato Imam al-Haramain wato al-Juwayni. Sai yace wa ha ana za a mutu ala aqidati ummi, yace ga maka ni a yau, yace zan mutu akan aqidar mahaifiyata, au ala aqidati ajaiz ne sabu, ko kuma zan mutu akan aqidar wato sahi wadanda suke na birnin ne sabu. To gaya duk abin da yayi a rayuwarsa bai fa'idanci komai ba. Dan haka dai a takaice wannan malam yana nuna mana kasancewar duk wanda yake gabatar da hankalin shi akan Al-Qur'ani da Sunna, to zai gama rayuwa bai fa'idanci komai, ya gurɓata tauhidinsa, kuma makomarsa wal iyaz billahi, in dai ba Allah ya riske shi da jin kanshi, to zai tabi a gobe kiyama. Saboda shi ka'ida mumini, duk lokacin da hankalinka ya ci karo da abinda Allah ya faɗa ko abinda manzon shi ya faɗa, to aje hankalinka ka dawo abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi ya faɗa. Wannan shine ka'ida. Shine sai malam yake cewa wala yasihul imanu birruya li ahli daril islam, wato imani game da ganin Allah subhanahu wa ta'ala, wato ga ma'abuta gidan aminci aljanna kenan, wanda Allah ya tanada a gobe kiyama. Malam yace imani game da wannan gani da mu'mine za su ba ubangijinsu a aljanna, yace wannan imani baya inganta limani itabaraha minhum biwa, duk wanda ya lura da cewa wannan gani da za su ma ubangijinsu cewa wani wahami ne, kamar misali abu ne zai zo ya wuce, kamar misali tunani ne kawai abin zai zo ya wuce, au ta awwala habi fam, ko kuma ya fassara wannan gani cewa kawai wata fahimta ce, ma'ana wai zaka sa fahimta a cikin zuciyarka tamkar kaga Allah, haka suka fassara. Shi kuma iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, ana zaune daren 14 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama ya kalli wata, sai yake ce ma sahabbansa, yake cewa innakum satarawna rabbakum, yake cewa ku san da cewa da sannin za ku ga ubangijinku a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce kamar yadda kuke ganin wannan wata daren cika shi kenan. Manzon Allah ya kamanta ganin Allah subhanahu wataala da ganin wata kenan, tashbihur ru'ya bi ru'ya, kamanta yanda mu'mine yanda muke ganin wata daren cika shi, to haka mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama. To ina wanda zai fassara akan cewa kawai abu ne wai zaka sanya a cikin tunaninka, kaga anan kenan ya yi tawilin shi ba yanda Allah yake nihi, ba yanda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake nihi ba. A hakika ne mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama, sai dai ba za su kewaye da ganin shi ba. Shine malam yace wala yasihul imanu birruya li ahli daril islam, imani game da ganin da mu'mine za su ma ubangijinsu a aljanna, wannan imani baya inganta limani ita baraha ga duk wanda ya lura da wannan imani, minhum daga cikinsu bi waham, cewa kawai abu ne wahami. Me ake cewa zato shine ake kira da waham, kawai kai zaton abu ne yazo ya wuce. Aw ta'awwalaha bi faham, ko kuma ya fassara cewa fahimta ne, kawai cikin tunaninka ne zaka sa a zuciyarka tamkar ka gani kawai shine. Malam yace izkana ta'awilur ru'ya, yace sanide fassara ta ganin Allah subhanahu wataala da mu'mine za su masa a gidan aljanna. Wata'awilu kulli ma'anan yudafu ila rububiyya, da fassara dukkan wata ma'ana da ake jingina ma ubangiji, kamar da yace yana da fuska, yana da hannu, kuma cewa ya daukaka akan al'arshin sai yana ji, yana gani da sauran abin da ya siffanta kansa. Malam yace bitarki ta'awili, wato yakan kasance ne ta hanyar barin wato ta'awili, ko kuma tarkat ta'awili, barin ta'awili kenan, sai ya zamanto shine khabaru kana, kamar yadda yake cikin wata nusuka kenan. Bitarki ta'awili yana kasancewa ta hanyar barin ta'awilin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai, wabi luzumi taslimi, kuma da lazumtar meka wuya ga duk abin da Allah ya faɗa da manzansa. Malam sai yace wa alaihi dinu muslimi, addinin musulmi akan haka yake. An gane ko addinin musulmi, ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in akan haka suke, duk abin da yazo na nasi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to iya abin da suke mai kauya ba maganar tawili, kamar yadda suke faɗa amiru ruha kama ja'at bila kai, ku shudar da ayoyin da suka zo akan bayani sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa kamar yadda suka zo ba tare da nuna kaifiya ba. Sai ya ce wa man lam yatawakkal nafiya, duk wanda bai kiyayi ba kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa, wata shibiha, hakanan duk wanda bai kiyayi ba kamanta Allah da halittunsa, malam ya ce zalla, wannan zai yi talallabiya, walam yusib at-tanziha, wato ba zai dace ma tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka'ida, kada ka kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa. Iya abin da ake bukata, duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, da abin da manzon shi ya tabbatar masa na sunaye da sifofi ka tabbatar masa. Kar ka sake ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa. Sannan ka'ida ta biyu, kar ka sake ka kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da bayi shi, ka kamanta Allah da halittun shi, wannan karka sake kai kenan, ka kiyayi kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi, kuma ka kiyayi kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa kenan. Duk wanda bai kiyayi ba kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa, kuma bai kiyayi kamanta Allah da abin da Ubangiji ta'ala ya tsarkake kansa, zalla, malam yace zai yi talallabiya, walam yusib at-tanziha, malam yace ba zai dace ma tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan. Ta hanyar tsarkake Ubangiji subhanahu wataala shine ka kore masa duk abin da ya kore ma kansa, kamar yadda bayani ya gabata. Micen Allah ya faɗa cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yace Allah wanda ake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah da babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi. Al-hayyu, wanda yake rayayyen sarki, rayuwa wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe, rayuwa ce madawwamiya. Al-qayyum, wanda yake tsaye da kansa kuma yake tsaye game da lamarin kowa da komai. Sai ya ce la, kaga kenan anan ya tabbatar ma kansa sifa ta rayuwa, tunda ya ce shi al-hayyu ne, rayayye ne, kaga yana da sifa rayuwa rayuwa ta dindindin kuma sannan ya ambaci kansa cewa shi al-qayyum ne shine al-qiyamu bin nafs wadatuwa da zati Allah baya bukatar komai a wajen kowa kuma kowa da komai mabukaci ne zuwa gare shi sannan sai ya ce la ta'khuzu husnatun wala naw gengedi ko bacci baya kama ubangiji subhanahu wataala kaga anan ya kore ma kansa sifofi na tawaya shine gengedi wato da bacci to dan haka duk abinda Allah ya kore ma kansa ka kore masa duk abinda ya tabbatar ma kansa ka tabbatar masa wato shine sai yake cewa fa inna rabbana jalla wa ala domin ubangiji mu mai girma da daukaka mausufun bi sifatil wahadaniya abun siffantawa ne da sifofi waɗanda suke na kadaitaka kamar yanda ya bayyana mana qul huwallahu ahad sai yace Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul ce da su Allah da ake kiran ku zuwa bauta masa huwallahu ahad shine Allah makadaici sai yace Allahu samad shine Allah abun nihi da bukata wanda kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi sai yace lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba haife shi ba sai ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad babu daidai da dai wanda yake tamka ba ubangiji subhanahu wataala babu wani abu da yake kama da shi kaga shine yace fa inna rabbana jalla wa ala lalle ubangijin mu mai girma da daukaka mausufun bi sifatil wahadaniya abun siffantawa ne da sifofi waɗanda suke na kadaitaka sai ya ce manqutun bi nuqutil fardaniya wato abin siffantawa ne da sifofi na fardaniya kadaitaka lafazin alwahadaniya da fardaniya duka ma'anar su daya lafazin manqutun bi nuqutil fardaniya duka ma'anar shi daya da mausufun in kace manqut daidai yake da mausuf bi nuqut daidai yake bi sifat sai yace laysa fi ma'anahu ahadun min albariya babu daya daga cikin hadittu wanda yake cikin wanda ya dauki ma'anar ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu wani daga cikin hadittu wanda yake kama da ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake walam yakul lahu kufuwan ahad kamar yanda yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai yace wa ta'ala anil hududi wal ghayat ubangiji ta'ala ya daukaka game da iyakoki wal ghayat wato daga karshe a kamar misali a ce ga wata gaya ta ubangiji subhanahu wataala ko ga iyakar sa ubangiji ta'ala ba shi da iyaka ba shi da wata gaya wal arkan kuma ba shi da wasu gimshikai wal a'aba wato da wasu gabbai wal adawat wato da gabbai lafazin adawat shi ma ana nihi da gabbai ubangiji subhanahu wataala duka ba shi da wani sai yace la tahawihi al-jihatu sittu wato sasanni guda shida shine sama da kasa da kudu da arewa da gabas da yamma ba sa iya tarar da girman ubangiji subhanahu wataala kamar a ce sama da kasa da kudu da arewa da gabas da yamma a ce sun kewaye da girman ubangiji subhanahu wataala to ba sa tarar da shi girman Allah ya wuce wannan sai yace kasairul mubtada'at kaman sauran waɗanda suke ababan kaza ma'ana ba abin da ya isa wato ya tarar da ubangiji subhanahu wataala kenan ubangiji ta'ala shi kadai ya san iya yanda girman sa yake insha Allah ne ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu garan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.